mai sauraro Ibrahim Abdullahi sunan dinki akan mita 88.5 da lafiyar muryar zamani dauke da wani labari na zargin wani kisan kai har na mutane biyu wanda tun a shekarar da ta gabata ya faru a karamar hukumar Garko kuma idan mai sauraro yana biye da mu tun a wancan lokacin mun kawo mai sauraro yanda aka yi zargin faruwar abin wanda aka yi zargin wasu mutane da ba a san ko su waye ba ko in ce wani mutumi da ba a san ko waye ba ya bi dare zuwa cikin gidan wani magidanci a karamar hukumar Garkon ya kuma wato ainihin halaka shi a har ɗakin sa akan gado kafin daga bisani matarsa ta ankara tayo kururuwa a ƴansa suka kawo dauki bayan kuma ƴaƴan nasa guda biyu sun bi wancan mutumi ne da gudu akai zargin kuma can a cikin gona suna gudu ya sake juyowa ya farma guda daya shi ma kuma akai zargin ya halaka shi wanda tun a wancan lokaci akai ta kokarin lalube da fafutuka ta jami'an tsaro ganin sun kamo wadanda ake zargi da wannan laifi ya zuwa yanzu dai jami'an tsaron sun kamo su mutane biyu wanda ciki har da wata mace da kuma wani namiji wanda ake zargin su ne suka hada kai suka yi wancan danyen aiki dan haka aka gurfanar da su a gaban kotun shari'ar musulunci da ke zamanta a kofar kudu karkashin babban mai shari'a Ibrahim Sarki Yola wanda kuma tuni a zaman baya aka zazzauna har kawo yau da aka sake zama aka kuma wato ainihin waiwayi su masu kara wanda suka bayyana cewar shi wannan mutumi da aka kamo shi suke zargi da wannan danyen aiki biyo bayan yadda tun a baya suka samu sabani da mahaifin nasu kuma suka yi da awar cewa tun a lokacin da suka samu sabanin an yi kokarin yi musu sulhu amma suka nuna ba za su hakura ba har ma suka yi zargin cewa tun a wannan lokaci a gaban mai unguwa da dagaci sun yi ikrarin cewa sai sun halaka shi dan haka suka yi zargin su ne suka biyo dare suka halaka shin kuma da dan sai kokarin bin su ya kama shi ma wato ainihin suka halaka shin inda kuma kotun ta tuntube su to ko suna da shaida ta batun cewa sun shi wannan namiji yayi wancan kazargi ko in ce yayi wancan kazafi na zai kashe mahaifin nasu suka kuma tabbatar da kotun cewa suna da shaida kotun kuma ta sa ranar 26 ga watan gobe domin su kawo wannan shaida tasu da take nuna cewa wannan mutumi da ƴan sanda suka ciko takardar tuhuma aka kawo shi kotun dama yayi da awar cewa zai kashe mahaifin nasu mun kuma samu nasarar zantawa da ɗaya daga cikin ƴaƴan marigayin wanda shine ma yayi da akai kururuwa ya fara fitowa ya kuma bi wanda ake zargin sai dai harawar wake ta tade shi ya fadi